Dazu dazun nan kenan lokacin da ake sallar jana'izar tsohon babban Hafsa mai kula da harkokin mulki a hedkwatar sojin Najeriya Major General Idris Alkali a babban masallacin Juma'a na ƙasa da kenan Abuja. General Alkali wanda ya bar Abuja zuwa Bauchi, wasu ƴan ina da kisa ne suka yi markisan gilla a yankin Du dake jihar Filato. Senator Muhammad Hassan dake wakiltar shiyar Fadoskum a jihar Yobe ya nemi gwamnatin tarayya ta kaddamar da bincike.
Gwamnatin tarayya da ta buɗe wannan binciken ayi bincike ke sosai a gano menene ke faruwa da ya faru a wannan waje. Ne sanan ya yanzu kamar mu da muka fito daga yanki na daga su Yobe, Borno, Gombe, Maiduguri bin wannan hanyar akwai hadari. Kuma hanya ne da yafi kusa daga nan zuwa yankin mu. Amma saboda shakkan ko tsoron irin abubuwa da ke faruwa a wannan hanyar sai mun bi har ta Kano kafin mu zagaya mu je garuruwan ayi bincike. Kuma duk wanda aka ga da hannunsu a ciki gwamnati ta dauki mataki a kansu.
Shima Malam Ibrahim Musa ya bayyana rashin General Alkali a matsayin babban hasara ga al'ummar Najeriya.
Ruwan Allah nan halayensa na kwarai da dagewa akan yin aiki tukuru domin Najeriya ta ci gaba. Wannan ba karamin asara muka yi ba. An karkamanta idan mutum ya kware akan bangaren wani bangare na ci gaban kasa ko bauta a kasa ko yayi retire bai yi ba, saboda akwai yara da ya karantar da za su neme shi ainihin su samu karin sanin makamar aiki daga gurin shi. Wannan asara ne wa Najeriya, kasa ta yi asara. Sai dai in ce Allah ya ji kansa, Allah ya gafarta masa, Allah ya masa rahama. A tattaro duk masu irin wannan muguwar dabi'a a hukunta su daidai da yanda doka ta ce, saboda ya zamana karatu ko darasi ya zuwa gaba. Kar a samu wani shugaba ya yafe musu, saboda an yi wannan da aka yi fadan zangon kata. An kashe mutane da yawa, aka hukunta mutane, wasu hukuncin kisa, wasu hukuncin rataya, amma aka yafe musu.
General Alkali wanda aka haife shi a jihar Yobe shine babban komandan makarantar horas da hafsoshin sojan Najeriya wato NDA na 24. Yayi ritaya daga aikin soja a matsayin babban hafsa mai kula da harkokin mulki a hedkwatar sojan Najeriya. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Assalamu alaikum.